in lokwara in yin sani a yale na la jama mi sa ku shelvin yi la be dini ka no hai banye je ne ko shelvin mu asu ka ce ya ba hai banyan koi ne ko shelvin mu asu ka ce ya ba hai banyan koi
asan wannan tsal so shira so ashe so ne bi ma san me nyo duniya mu na da kunfun yala lala ayye ke shedin ta son mun bara mina ra kulbe man ta so yene ngaram la kam kan din san shine din yan jaka ta biya gunun amfani su mo ka ta dumbulo para sane ga yina ti yel ne nyim bulam me ma na won ba de sam le ga yor sama we live to see dan shi la pam goma sa dal mu jin baba bai na bo nda yi won ga ben shakam ashe nyi kunu to mu ga ben som mo ma me sa de wurlan ta biyam amma min de mu kunya sole ayel na jama de kunun ma shashe ma yashin kam le sar bulku to yole so mun bi char ka so mun fi ye du chal ma ka nya ka shabin na she da stonda ga bilin as fan refuse she be the half tone wanna some there da stonda ga bilin as fan refuse she be the half tone wanna some there
ayel na jama e kuje kar musma ayel na jama e kuje kar musma so yel no je she de
Ay, yo na jemae, kuche karmusma.